have agitated for this for a very long time. Even during Obasanjo's time, during Goodluck time, we agitated for this.
Taron da wata kungiya dake da aurewa kiltar kabilu 372 na Najeriya dan amincewa da ayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin ranar demokradiya a Najeriya. Shugaban taron Muhammad Saidu Mai Dala'ilu ya ce ba daidai bane a dauki matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin sadaukar da karramawar ga Abiola shi kadai koko ga kabilar Yarbawa.
Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, baba ga nakin jiwa musulmi ne, gabaɗe da musulmin da wanda ba musulmi ba, babu kabila, babu komai, aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan. Shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola bane, a'a, dan shi ne shugaba, shi ne jagora wannan tafiyar a wannan lokacin.
Wasu suna ganin kamar hikimomi ne kawai shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC domin a sake cin zabe na 2019 da goyon bayan jihohin Kudu maso Yamma.
A'a, to wai idan wani ya ce hikima ce, me yasa wasu ba su yi hikimar ba da? To ashe hikima shi ma ilimi ne, ya yi hikima dan ya ci zabe, idan ma haka aka ce, sai kuma ya zama cewa wani bangare na kasan nan zafi da suke ji da wani ciwo, wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama. Kai, ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin? Faduwa ce ta zo daidai da zama.
Barista Siraj Usman Haske, ba da ma Yarbawa ai tare da wannan gwamnati suke, saboda role din da suka yi playing ga bangaren Yarbawa da bangaren Arewa an haɗe ga wannan tiya, kowa ya san tare ake taya, ana tare. Wannan abu an yi shi ne dan shi ne ya hi dacewa da ai.
Hudu dan Audu dan jam'iyyar adawa ce ta PDP da ya halarci taron, amma ya nuna san ba uguwar dabara ce saboda ranar demokradiya daga 29 ga Mayu.
Domin lokacin da wannan abun ya faru, babu irin kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin al'umma da ba a yi ba a Najeriya. Kuma su wannan suke dalilin wannan abu sun san me suke yi, da haka wannan abu an yi shi da wata manufa. Saboda haka ma na su rukar ka manta, koda mai ka soya idan babu albasa bai kanshi, saboda abun wannan da suke tunanin cewa zai kanshi ba fa zai yi ba.
Mun ga wata kila ka ce da wata manufa, ko za ka fice mutane
su kai na su ana neman Qur'ani, saboda an gano akwai kurakure shine ake taka makami.
Haka nan wani mai sauraron sashen wasu na muryar Amurka Musa Usman Damagun ya bayyana ra'ayi na daban kan ya dace a buƙaci hukumar zaɓe ta saki sakamakon zaɓen tukun.
Da ta zo ta ce ya ci zaɓe, sai aka soke zaɓe guda fine. Idan Buhari ya zo yanzu ya ce an cuci MKW Abiola ko an mishi wani abu ba daidai ba, don haka bari ya yi apologizing su family din MKW Abiola, wannan ba za mu damu da shi ba. Amma INEC fa ba ta sanar da cewa MKW Abiola ya ci zaɓe ba. Kuma ɗin kai na shugaban ƙasa ko al'ummar Najeriya kana ba su haƙuri, mu bamu gamsu da wannan ba wallahi, bamu ji daɗin sa ba sam.
Za a ci gaba da muhawara kan wannan mataki, da zahiri dagewar wasu mutane ne ya sanya tarihi bai goge tasirinsa ba, har ya zama gagarumin lamarin siyasa a Najeriya. Nasiru Adamu, Ilhikai, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.